Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 16-25-31. Masu radon ma a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalar. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da ake so a ko'ina ake a fadin duniya ta adireshin mu na boahausa.com. Masu raro assalamu alaikum da fatan an yi lafiya yau ranar 9 ga watan Maris shekara 2019 sunana Sarfil Hashim Gumel tare da baya ko makiyar da masu ran abokan aiki muke farin cikin ka muku wannan shirin a daidai wannan lokacin yanzu dai ga kanin labarin
to Sarfilo akwai wasu alamu da ke nuna cewa watakila kasar Koriya ta Arewa tana dab da gwajin makami mai linzami ko kuma harba wani kumbu a jiya juma'a ne wakilan Amurka da na kungiyar Taliban ta Afghanistan suka baiwa kansu dan gajeren hutu daga dogo ta tauna wadda suka share kwanaki 11 suna gudanarwa a kasar Qatar kana kwamandan dakarun Amurka a Afrika da ake kira Africa ba ta kace ya bayyana shakku akan ko ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon za ta iya kammala shirinta na rake dakarun Amurka da ke nan da ke Afrika
to kanin labaran akaji
dan jama'a mutane ba su fita kamar yadda suka fita a zaben shugaban kasa ba to abun da yasa shine wayannan mutane da ake zaben su kama daga gamna zuwa memba mutane ne wanda kullun sun damu da kansu ba su damu da talaka ba shi yasa talaka na ganin ko da gwamna ko ba gwamna zai rayu saboda an saba shan wannan wahalar
na zo na je Maguriya na amma ban ga yawan mutane da na gani wancan satin ba
me kake tunani ya dawo haka
domin rashin adalci da gaskiya
ina nufin ba za a yi gaskiya ba kina wannan zabe
akwai alamomi duka
in jefa kuriya
alhamdulillah ba layi ba komai na jefa kuriya na
dama daga gida kin zo da wanda zaki zaba ne ko anan kika ga bari ki zaba
a wallahi na zo da ra'ayina
to yayin da a yau asabar yan Najeriya ke gudanar da zabukan gwamnati da na yan majalisun jihohi zamu zagaya jihohi a fadin Najeriya domin kawo muku rahotannin abubuwan da ke faruwa a lokutan zaben inda za ku ji wasu jihohi an gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali da lumana wasu kuma an samu hargitsi saboda haka ku kasance da wannan shiri na musamman domin jin abubuwan da ke faruwa a wannan zabe amma da farko mu fara shan cikakkun labaran duniya
assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mu karatu ba ya koma kiri akwai wasu alamu da ke nuna cewa watakila kasar Koriya ta Arewa na dab da gwajin wani makami mai linzami ko kuma harba wani kumbu a cewar tashar radio NPR da ke nan Amurka wacce ta ce wasu hotuna da wata dan adam ya dauko a sansanin gudanar da binciken kirkirin makamai na kasar da ke Sanom Dog suna nuna tarin manyan motoci da kanana da jiragen kasa da kuma injinin daukan kaya masu nauyi wani jami'in bincike a cibiyar nazarin harkokin yau da kullum ta duniya da ke Monterey a jihar California Jeffrey Lewis ya ce daban irin alamomi da aka saba gani kenan a duk lokacin da Koriya ta Arewa ke shirin kera wani sabon makami kamar rokoki wannan al'amarin na faruwa ne yan kwanaki kalilan bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi cewa zai yi matukar mamaki idan Koriya ta Arewa ta koma ga gwajin irin waɗannan makamai na nukuliya Trump ya faɗi hakan jim kaɗan ne bayan ganawarsa ta biyu da shugaban Koriya ta Arewa ɗin Kim Jong-un kwanakin baya a Vietnam a jiya juma'a ne wakilan Amurka da da kungiyar Taliban ta Afghanistan suka baiwa kansu dan gajeren hutu daga doguwar tattaunawa da suka share kwanaki 11 suna gudanarwa a kasar Qatar babu kakkautawa inda suka yi kokarin neman hanyar kawo karshen yaki da suka share shekaru 18 suna gwabzawa da juna a can Afghanistan sai dai kuma wani babban hausin sojan Amurka ya bayyana cewa sun ci karo da abin da ya kira wasu ƴan matsaloli a lokacin tattaunawar tasu tun daga ranar 25 ga watan Fabrairu sassan biyu suka soma wannan tattaunawar a birnin Doha wani jigon Taliban ya ce a yau asabar ne suke dawowa don ci gaba da taron nasu inda manzon Amurka na musamman akan samarwa Afghanistan zaman lafiya Zalmay Khalilzad yake jagorancin wakilan Amurka a halin yanzu kuma komandan dakarun Amurka Afrika da ake kira Africom a takaice ya bayyana shakku akan ko ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon za ta iya kammala shirinta na rage dakarun Amurka dake Afrika kashi 10 cikin 100 kamar yadda ma'aikatan tsaron ta kasar ta sanar a ƙarshen shekarar da ya gabata. A watan Nuwamba ne da ya gabata ma'aikatar Pentagon ta ce za ta rage kusan sojoji 700 daga cikin jimlar sojojinsu 700,200 da ke adashiyar ta Afrika. Wannan rage sojojin a cewar jami'an za a yi shi ne don ba su horo na musamman domin tabbatar da suna cikin shirin tunkarin kasashe da ke gasa da Amurka a fagen karfin soji kamar Russia da China. Komandan rundunar sojin na Amurka da ke Afrika Thomas Waldhauser ya faɗa wa 'yan majalisar dokokin Amurka a ranar Alhamis cewa ya riga ya rage sojoji 300 daga cikin dakarun na Amurka da ke Afrika. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce cece jigogin jam'iyyar adawa ta Democrat da ke cikin majalisar wakilan ƙasar tashi da cewa ƙuri'ar da suka jefa akan ƙudirin da aka gabatar game da la'antar aƙidar nuna ƙin wani jinsi na al'umma abin kunya ce tunda bata fito ƙalo-ƙalo ta la'anci kalaman ɓatanci da aka nuna wa ƙasar Yahudu ta Isra'ila ba. A karo da biyu cikin watanni biyu ne 'yan majalisar wakilan suka fito da ƙudiri da ke la'antar aƙidar kalaman ɓatanci a kan jinsuna a ƙoƙari da suke yi na kawo ƙarshen cece-kuce da ya ɓarke tun bayan da wata 'yar majalisar wakilai Ilham Umar mai wakiltar jihar Minnesota ta yi wasu maganganu da ake ganin kamar na ɓatanci ne a kan ƙasar Isra'ila. Kan haka ne kuma shugaba Trump ya gaya wa manema labarai a fadarsa ta White House cewa ƙudurin 'yan majalisar da suka gabatar na nuna cewa 'yan jam'iyyar ta Democrat ba mutane ne masu son ƙasar Isra'ila ba. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta yi gargaɗin cewa za ta sa ƙafar wando ɗaya da ƙasar Turkiyya muddin Turkiyya ɗin ta sayi wani makami mai linzami da ake kira S-400 mai kakkaɓo jiragen yaƙi daga ƙasar Rasha. Charlie Summers mai magana da yawun shugaban ma'aikatar ya gaya wa manema labarai cewa matakan da Amurka za ta ɗauka a kan Turkiyya za su haɗa ne da hana ta sayan kayayyakin soji ciki har da wani sabon jirgin saman yaƙi ƙirar F-35 na Amurka da ita Turkiyya ɗin ta daɗe tana jira a sayar mata. Tuni dai Turkiyya ta riga ta sanya hannu a kan wata yarjejeniya da ƙasar Rasha ta sayan makami na S-400 a shekarar 2017.
Baba ya kuma kirki ne karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kamar yadda a farkon shirin muka bayyana muku, za mu leƙa wasu jihohin Najeriya domin jin wayar da ake toyawa a wannan zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi, inda yanzu za mu fara da jihohin yankin Niger Delta da aka samu hargitsi a can. Lamida Bakar Gareka.
Kawai yanzu ne zaben gwamnoni da na 'yan majalisar jiha na gudana cikin kwararren matakan tsaro a jihohi hudu na yankin Niger Delta da suka hada da jihar Rivers, Akwa Ibom, Cross River da kuma jihar Delta, yayin da babu zabe a jihohin Edo da Bayelsa sakamakon wa'adin mulkin su bai kare ba. To sai dai kuma an jibge dimbin jami'an tsaro a sassa daban-daban na jihar Rivers, musamman jami'an soji. Wannan zaben ne yau dai ba a samu fitowar jama'a ba sosai a musamman jihar ta Rivers da wani bangare na jihar Delta. Na samu zantawa da wasu da suka kada ƙuri'a su daga jihar Taribas kuma ga abin da suke cewa.
My name is Eze and I would like to tell you that soja is everywhere in Port Harcourt. The tension is just too high. I do not understand what is happening.
Wannan yana cewa ne zan iya bayyana maka cewar jami'an tsaron sojojin Najeriya sun bazu ko ina a yayin zabubuka a jihar Taribas, musamman babban birnin jihar wato Port Harcourt. Gaskiya hankalin mu ba a kwance yake ba, kuma mun kasa gana abin da ke faruwa zabe fa ake yi ba yaki ba
I'm here to pray for peace and understanding for the River State and Nigeria for us to go peacefully and go to our various homes
wannan tana cewa ne sunana Gift tace ina addu'ar samun zaman lafiya tare da hadin kai tsakanin al'ummar jihar Rivers da ma Nigeria baki daya saboda mun yi zabe cikin kwanciyar hankali kuma muna so mu koma gidajenmu duba da abin da ya faru na zaben da ya gabata inda aka samu tashe-tashen hankula ita kuwa wannan tace
I'm ready to go by came back from school because my police is close to my house I hope that the election
tana cewa ne ina cike da sha'awar yin zabe kuma dalilin da yasa na baro makaranta kenan domin in samu in jefa ƙuri'a ta kuma in koma gida kagarin fa zaben da nake kada ƙuri'a tana kusa gidan mu to amma fa ina cike da fargaba duba da abin da ya faru a zaben da ya gabata fatar mu dai a gudanar da zabe ba tare da tashin hankali ba to sai dai kuma duk da cewar an dauki kwararren matakan tsaro tashin hankali ya biyo bayan zabubukan da aka gudanar a jihar Taribas inda bayanai suka nuna cewar a garin Ahoda dake jihar Taribas an samu wasu yan bindiga da suka yi ta harbe-harbe na mai kan uwa da wabi wanda aka nuna rayuka da dama sun salwanta a yayin zabubukan sai kuma wani hari da aka kai a gidan wani basarake Chief Ateke Tom dake garin Okirka inda al'ummar garin suka ci gaba da yin zanga-zanga wadda suka sa bakaken kaya suna cewa zaman lafiya suke so da kuma wani farfan bidiyo da ke yawo wanda ke nuna cewa rundunar sojan Najeriya sun kai wani farmaki a gidan kwamishinan ma'aikatar ilimi na jihar Rivers Honorable Dr. Tamino Gogojaja wannan bidiyon dai yana yawo a sassa daban-daban na yanar gizo wanda yake dai rundunar sojan Najeriya ta fitar da wata sanarwa ta baya-bayan nan inda ta nisanta kanta da kai wannan farmaki a wata sanarwa da mai rikon mukamin daraftan hulɗa da jama'a na rundunar soja ta 82 kanar Sagir Musa ya saya mu hannu rundunar ta nisanta kanta da wannan farmakin kuma ta ce za ta ci gaba da gudanar da bincike Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Port Harcourt Nigeria
to madalla a gaida Lamido Abubakar to daga yankin Niger Delta kuma sai jihohin Adamawa da Taraba jihohin da aka yi kokarin rashin samun fitowar jama'a ga dai Ibrahim Abdulaziz
tunda sai safiya ne dai jama'a suka soma zuwa rumfunan zabe a wasu wurare to sai dai kuma a wasu rumfunan fa jama'a ba su fito ba sosai
to yanzu haka muna jin tabaki wanda suka zo suka da ƙuri'a su
suna na Ahmadu Umar Kintrebu chairman na Frontier na kasar to fitan jama'a mutane ba su fita kamar yadda suka fita a zaben shugaban kasa ba to abun da yasa shine wayannan mutane da ake zaben su kama daga gwamna zuwa member mutane ne wanda kullun sun damu da kansu ba su damu da talaka ba shi yasa talaka na ganin ko da gwamna ko ba gwamna zai rayu saboda an saba shan wannan wahalar shi yasa aka gaji kaga ba fito wannan zabe ba in ba haka ba abun mamaki ne wannan unit din nan wanda aka fi cika da unit na tsohon mataimakin shugaban zanda yake zabe yau mutane a nan wajen ba su wuce mutane 50 ba to kaga wannan abun mamaki ne
ita ma wannan baiwar Allah da ta zo kada ƙuri'a ta danganta rashin fitowa wanda rashin cika alƙawarin da shugabannin da ke kan mulki ke yi
sunana Laura Ahmad
kada ƙuri'a ke
eh alhamdulillah na je na kada ta ƙuri'a
ya kire fitan jama'a a wannan karon
to a gaskiya akwai dan rauni saboda na shugaban kasa mun ga dandazan mata kowace ta yi damara ta fito wannan zabe amma a wannan karan a gaskiya ban ga alamar fitan mata sosai kamar na shugaban kasa ba
me kike tane sa haka
to na gaskiya na farko shine zan iya cewa saboda yawanci mutane suna ga abin da suka zaba ba shi ake ba su ba ya ne abin da ma na ga ya fi karfi a kan wannan zabe saboda gwamnati su ake yi wa wannan zaben su ne amma saboda abin da ba su tabukawa al'umma ba nake ga shi ya kashe jiki a mutane suka ki fitowa wannan zaben saboda na jiha ne ba na shugaban kasa bane
to sai dai kuma da yake kada kuriyar sa sakataren gwamnatin tarayya Buzgida Mustafa ya yaba da yadda aikin zaben make gudana
wal mutane suna kan fitowa har yanzu na san abin da ya faru zaben nan da muka yi sati biyu da ya wuce mutane sun lura da yanda abin yake tafiya sun tabbatar ko da karfe biyu ne suka fita anan yanzu za su iya kada kuriyar su shine abin da yasa mutane ne nake zato suna cikin gidajen su suna hutawa suna wadansu ayyuka
jami'ar ada ta fidifiri ta daka jami'ar ku ta APC a zaben shugaban kasa me kai tunani zai fara wannan zabe ake yanzu
da ba su yi ba kuriya 32 kai tunani fa a katsina 900 da yan kai muka wuce PDP
da wannan fa zaben gwamnati na kusa da jama'a
na tabbata za mu ci zaben.
Shi ma dai dan takarar shugaban kasa na babban jam'iyyar adawa ta PDP a Tiku Abubakar ya kozo ya kada guriyar sa to amma ko bai gamsu da ma yadda zaben ya gudana ba.
Na kije kare ku da kareke yanzu.
Na zo na jefa guriya na amma ban ga yawan mutane da na gane wancan satin ba.
Me kake tunani ya jawo haka?
Domin rashin adalci da gaskiya.
Kina nufin ba za a yi gaskiya ba kina wannan zabe?
Akwai alamomi duka.
Me yake ne ga dimbin magoya banka a Najeriya?
Eh to, a yi zaman lafiya kuma a yi hakuri ga matakan da za a dauka.
Yamma dai zuwa yanzu babu wani rahoton tashin hankali a jin alamar Taraba yayin da ku ake ci gaba da hada hancin sakamakon zaben da aka kada. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To madalla gaida Ibrahim Abdul Aziz, yanzu kuma sai mu leka jahohin Kano da Jigawa inda ƴan sanda suka kama wata mota makarar takardun da ake zargin ƙuri'un zabe ne. Ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Kayayyaki da malaman zabe sun isa kan kari a galibin tashoshi da cibiyoyin kada ƙuri'a a sassan jihar Kano. Ko da yake da fari an sami rashin fitowar jama'a sosai a wasu yankuna, amma daga bisani mutane sun ci gaba da fitowa domin kada ƙuri'un su. Kamar kowane lokacin zabe, mata ne da yake mamaye galibin cibiyoyin kada ƙuri'a a sassan Kano.
Ismaila Abdulrahman, taɓa yin zabe ba in ban da wannan na gwamna da aka yanzu?
Bisa ba ke yin zabe a can ba?
Kawai Allah ne bai nufa ba.
Sunana Isu.
Malam Yusuf, na ganka gashi a kana zaune kuma ana ta hada-hada zabe, ga ka kuma ta kusa da tashar zabe. An yi zabe?
Ba ai ba. Za a yi. Da ikon Allah. Kuma fata na addu'a Allah ya sa a yi lafiya a rubu lafiya.
Ka fito da katin zaben ka?
Ban fito da shi ba.
Sunana Hajiya Hauwa Ali.
Kin jefa ƙuri'a?
Alhamdulillah. Ba layi ba komai na jefa ƙuri'a na
zaben. Dama daga gida kin zo da wanda zaki zaba ne ko anan kika ga bari ki zaba?
A'a wallahi na zo da ra'ayina. Na zo da ra'ayina.
Kuma kin dangwala?
Na dangwala.
Zaben wa da aka nema ni?
An yi zaben Abba Gida Gida da Gandiji.
Sunana Aliyu Salisu Unguwa.
Ka yi zabe?
Na yi zabe alhamdulillah. Sosai ban fi minti 30 ba da na hau layi na yi zabe. Fi samun sauri a wannan fiye da na shugaban kasa, amma kuma na ga wannan ya fi cika akan na shugaban kasa.
Ko da yake zaben na gudana babu tashin hankali sosai, amma akan samu hatsaniya nan da can, kamar yadda ta faru a wata tashar zabe ta Unguwa Uku a yankin karamar hukumar Tarauni.
Sunana Zulaihat.
Kin yi zabe ne?
Na yi zabe. Alhamdulillah.
Allah shi aka fito gashi yanzu dan karfe 10:11 da wani abu.
Karfe tun karfe 8 na fito sai yanzu nayi.
Ko dan awarci uku fa kenan hajja.
Eh.
Akwai wahala ne?
Akwai wahala mana an kaka mana mati a gas muka yi ta tari.
Me ya faru aka fito sun
fito? An dan yi hatsaniya ne a gurin.
Shi ne ba ta ba ki zo da yara ba.
A'a ban zo da kowa ba ni kade na zo. Kuma na dade ina zaben nan. Tun lokacin shagaru nake zabe haka wa yanzu.
Kullu sai kin yi zabe
ba. Wallahi ina yi.
Ashe da aka cika saba da ya tiyagar?
Eh, wallahi
da aka fesa tiyagar mai faru.
Tari ne ta yi na koma gefe daya.
Me nene ya sababa har aka hazuba tiyagar?
Samari ne suke fada. Akan wai wata tsohuwa ta zo za a nuna mata jabiyar da take so, su kuma sun ce a'a. Shi ne suka ce a'a.
Anu guda kuma jami'ai sun kama wata mota kiran Siyana a yankin Titin ɗan dutse da ke Magwan a birnin Kano, makare da wasu takardu da ake zargin takardun ƙuri'u ne. Kakakin rundunar ƴan sandan Kano DSP Haruna Abdullahi, wanda ya tabbatar da haka ga muryar Amurka, ya ce motar na shirkwatar ƴan sanda da ke unguwar Bamfai kuma ana ci gaba da bincike. Da misalin karfe 10:30 ne dai gwamna Abdullahi Umar Ganduje, ɗan takarar jam'iyyar APC, ya dangala ƙuri'arsa a ƙauyensu na Ganduje da ke ƙaramar hukumar Dawakin Tofa, yayin da shi kuma takwaransa na jam'iyyar PDP injiniya Abba Kabir Yusuf ya dangwala tasa ƙuri'ar a unguwar Ciranci da ke tsakiyar birnin Kano a yankin ƙaramar hukumar Gwali. Rahotanni daga jihar Jigawa kuma na nuna cewa zaben na gudana cikin lumana a galibin yankunan ƙananan hukumomin jihar. Sai dai a wannan karar an samu ƙarancin fitowar jama'a domin kada ƙuri'u a galibin tashoshin zabe a sassa daban-daban na jihar. Jam'iyyun APC da PDP su ne manyan jam'iyyun da ke fafatawa a neman kujerar gwamnan jihar ta Jigawa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To madalla a gaishe ka Mahmud Ibrahim Kwari. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogon muke cewa karfe 10:19 na safe. Yanzu kuma kai tsaye ina tare da wakilin muryar Amurka a jihohin Sokoto, Zamfara da kuma Kebbi, Murtala Faruk Sanyina. Malam Murtala, kana tare da mu?
Ina tare da ku ba da
tarihi. To me ke faruwa ne yanzu a Sokoto ta Zamfara da Kebbi?
Eto ala lakika ni ingesia idan na fara da Zamfara kusawiza kengi yana tefia kamari da ya kamata musamma awura renda basa fuskenta kambi balenta huu ya hindi rahote niki chua awutu ura li kamari nda akabada rahote kai hali kika amako ndiweja basa tarede tatar muta nido kumokuna rumbuna adinki da sauran kijani anja chen kengi awure amari jamaa kengi nini sinche wadwa kipute kiza jiva to amma duk da haka dai idan aka duba aka takaice za a yi cewa ba a samu fitowar jama'a kamar gatan da ya gabata na shugaban kasa makonni biyu da suka gabata ba haka al'amari yake a jihar Kebbi inda rahotanni ma suke nuna cewa yanzu ma kini da aka rufe wasu rumfunan zabe saboda kini da aka kammala jefa kuri'a saboda rashin fitowar mutane to sai dai fa abin ya bambanta a jihar Sokoto wanda kamar yadda muka sani wato akwai zazzafar fafatawa tsakanin gwamna da tsohon mataimakinsa wanda wannan yasa jama'a sun fito ma sai da yadda suka fito zabe a makonni biyu da suka gabata a zaben shugaban kasa yanzu ne da nake magana da kai ina a wata mazafa ne inda ake jefa kuri'a da ake kira da bagi wacce cikin mazafar fajaldu a garin hukumar mulki ta Tureta inda har kawo yanzu mutane suna nan kai ka ce ma kamar ko rabe su ma ba su jefa kuri'a ba tukunna kuma yanzu haka ina tare da ɗaya daga cikin su baba menene sunanka
Allah ya shawo
to alaiki gashi ka zo jefa kuri'a yaya zabe yake tafiya
zabe yana tafiya sanne da ko wallahi alai ala sai
me yasa ake tsayawa
dan yara sun kana zabe
mun ji ka suka hana zabe
wai babu shiga layi
to amma me yasa babu masu kula da yadda ake shiga layi ko wani abu
to babu da jami'an tsaro wanda ya cancanta
to masha Allah muna godiya kware da gaske ina kuma tare da wannan ba menene sunanka
Muhammadu
Allah Muhammadu ka jefa kuri'a
a'a
to me yasa baka jefa ba har yanzu
kin kai ta ko kiwar hakkin arkar jama'a ta tarayya ne yaya to me yasa kin kai ta ko wani yake yanzu ya jefa a tiya sai
to me yasa wata kila baka samu jefa ba kai
to mutanen mu ba su da kulawa da wannan al'amarin da muka san mu
to madalla mallan sarfi
to mai
daga cikin kalubalen da kuma ake fuskanta kenan wato karancin jami'an tsaro
kike
yake an tabbatar da sha'anin tsaro a jihar Sokoto musamman ganin yadda yake neman gaje ya gafafa to amma dai zaka ga cewa ire-iren waɗannan wuraren da ke wajen birane ba su cika jami'an tsaro ba wanda haka ke sa wasu lokuta hatsaniya na tashi a wuraren
to mamu tala mun gode kwarai gaske sai ka ci gaba da saka ido a shirin mun da rashin mu samu mu ƙara kawo bayanai a cikin wannan shirin mun gode kwarai da gaske to yanzu kuma lokaci ne da zamu dunguma kudancin Najeriya inda wakilin mu a Lagos Babangida Jibrin ya hado mana da wannan rahoton
tunda misalin karfe 7 na safiya ne da wasu masu jefa kuri'u suka ja layi a cibiyoyin zabe daban-daban da ke birnin Lagos ko da yake ba a fara zaben da wuri ba a wasu sassa bincike ya nuna cewa jama'a a yau ma ba su fito da yawa domin kada kuri'un nasu ba idan aka yi la'akari da katin zabe miliyan 5 da jihar Lagos ke tunkaho da shi Alhaji Ali Awari wani dattijo ne a unguwar Idi Araba kuma ga abin da yake cewa dazu da safe zuwan malaman zabe
sunana Alhaji Alawari Muhammad Ino garin Malam ba mu san dalili ba amma dai kamar yadda muke ji a labarai an ci takwas za a bude mai da ka faɗa tara saurawa na ba mu ga alamar su ba basu ma zo ba amma muna sa rai su dai anytime from ran kila su bullo
to ni kira za kai ga
ina kira ga jama'a dai kamar yadda ake zaben wancan lami lafiya aka tashi lafiya wannan ma a daure a yi shi lafiya a tashi lafiya wanda Allah ya ba a bashi ni kira na kenan ga jama'a kuma lalle lalle ne ai ne ta rika sa alƙawarin kaman karfe 8 za a bude ne zama 8 gaji da kaga mutane ga su bridge sun zo su suke jira saboda haka na kira ga INEC ta rika sa lokacin da ya dace kuma a ga mutane sun zo a cikin lokaci
assalamu alaikum nace sanu Rabi Muhammad
to me ke faruwa yanzu
to gaskiya wannan shine nace na farko da za a samu irin wannan matsalan na delay maganan kawo kayan zabe to ba musan me suke nufi gaba da idiyar ba zan ce waje biyu kawai aka kawo wannan ba yi mistake ba ko ba ba to me muke jira yanzu me suke jira da mu ba lokaci
yanzu wai assalamu alaikum
sunana Ibrahim Madan
to ga ku zaune kuna jira fara zaben da kuka ake
eh shi muke jira ba tun da safe an ce 8 o'clock har yanzu ba wanda muka gani yanzu muka fara zuwa dai daya
amma ko wanda suke ce ba za su yi zaben
a za mu yi zabe why not
to muka ce to ko daga can ne suka samu
muka samu matsala ba mu sani mu dai yanzu Allah ya kawo mana su sai mu fata kuma ubangiji Allah sa mu fara lafiya a gama lafiya
to ya masu ya mata banga kaman gabata wanda ke kada bangawo
da su fito insha Allah mata aure ne ai suna gida yanzu suka riga suka zauna da mu shiga gidaje mu fu fito da su in Allah ya yarda ba matsala to Allah ya tabbatar mana da alheri
ko da yake kafin na baro anguwar ta idi araba malaman zabe sun zo kuma an fara zabuka a wasu cibiyoyi ya suna da
mame
me ake ciki ka kada kuran
ka kada kuran mun an yi kuri an yi zabe lafiya kallo a garin sarki kuma Allah ya maimaita mana da alheri haka muke da mu dukkan mu da mu shekara muke zabe karo ba ba mu tsala Allah ya sarki
amma ga shi kuma mutane ba har yau ba su fito ba
eh za su fito yanzu da safe ne za wannan za su fito lokacin ne bai ba za su kan Allah yadda
a bangaren sa commissioner yan sanda a jihar Lagos Alhaji Ma'azu Zubaibu ya shaida mani ta wayar tarho cewa zaben na gudana kamar yadda ya kamata ba tare da wani rikici ba a jihar Lagos sabanin abin da ya faru a lokacin baya wato zaben shugaban kasa inda aka samu tashin hankali musamman tsakanin kabilar Yarbawa da kuma yan kabilar Ibo kawo yanzu dai an kammala zabukan a wasu mazabun da aka fara zaben da guri Babangida Jibrin murai Amurka daga Lagos
to a gaida Babangida Jibrin to idan muka koma arewacin Najeriya kuma Abdullahi Muhammad ya aika mana da halin da ake ciki a jihohin Bauchi da Gombe
an bayyana zaben gwamnonin jihohin Bauchi da kuma Gombe da cewa yayi sauki idan aka kwatanta shi da na shugaban kasa da yan majalisun tarayya da aka gudanar a ranar 23 ga watan da ya gabata ga dai abinda wasu ke sheda mini a bayan da suka kammala kada kudin su
gaskiya mun gode wa Allah ga wannan zaben da aka yi ba wahala ba komai mun gode wa Allah
to mun kada kura mu lafiya kuma sannan yana fata wannan za su zo su kada Allah ya ba su sa'a su ma su kada lafiya kowa ya koma gidansa lafiya gaskiya yanda aka zauna wancan aka dan samu matsala da aka zo aka wayar da mu mutane kai so sai aka samu sauki yanzu kan rida yana amfani yanda ya kamata kana zuwa kana dangula hannun ka rai dauka ko sauki ainu ma an samu sauki
to sai dai kuma zaben kujerar gwamna da na yan majalisun jihohin takara ne mai zafi a tsakankanin jam'iyyu guda biyu wato APC da kuma PDP a jihar Bauchi takara ne tsakanin tsohon ministan tarayya Bala Muhammad Kauran Bauchi na jam'iyyar PDP da kuma gwamna Muhammad Abdullahi mai son yin tazarce a jam'iyyar APC ga abin da Bala Muhammad Kauran Bauchi ke cewa
muna godiya wa Allah subhanahu wataala wanda ya kawo mu a matsayin mu na 'yan Najeriya wannan gaba na zabe mai muhimmanci kuma muna ganin alaman alheri a ciki a gaskiya mun ma muna goyon bayan hukumar 'yan sandan aka samu mutane suna zayin kuri'u a kama su
gwamna Muhammad Abdullahi Abubakar makama babba na Bauchi yayi nasiha ne wa abokan takarsa
sakamako duk inda sakamako ya zo abinda mutane suke manta shine Allah ke bada mulki wa wanda yake so a lokacin da yake so a dalilin haka ne Allah ya riga ya rubuta gwamnansa tuntuni to duk inda sakamako ya zo kuma wallahi ina tabbatar muku za mu tauhidi dukkan wanda abokan takara na ina kira gare su lokacin da aka sanar da sakamako to kowannen su shi ma ya tauhidi ya sani cewa Allah ke bada mulki wanda yake so a lokacin da yake so
a jihar Gombe kuwa takara ne tsakanin tsohon mataimakin kakakin majalisar tarayya wanda halin yanzu sanata ne dake takarar kujerar gwamna a tutan PDP Usman Bayero na fada ga abin da yake cewa
a wannan kuma mu dai zaman lafiya da muka sa hannu a kai ba mu canja ba kuma insha Allah za a yi zaben nan a gama lafiya
abokin takararsa shine Muhammad Inuwa Yahaya daga jam'iyyar APC mai adawa wanda wannan shine karo na uku da yake yin takara ya ce jami'arsa za ta yi nasara a zaben na yau
zaki yana nan a jihar Gombe kuma Allah da za mu kafa gwamnatin APC dan Allah za mu ga cikin takara in Allah da ko da yanzu sai mun kawo cikin ikon Allah mu kawo gwamnatin APC a jihar Gombe dan Allah kuma za mu tsadi
Abdulwahab Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Najeriya
to a ga Sheikh Abdulwahab to da wannan kuma muka zo ga labarai a takeice
akwai wasu alamu da ke nuna cewa watakila ƙasar Koriya ta Arewa tana gab da gwajin makami mai linzami ko kuma harba wani kumbu a cewar tashar NPR da ke nan Amurka wacce ta ce wasu hotunan da wata ɗan adam ya ɗauko a sansanin wato gudanar da binciken ƙirƙirin makamai na ƙasar wato ke tabbatar da akwai manyan motoci da ƙanana da ke tabbatar da za a yi wannan aikin
To madalla masu raro anan maka karshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin inda zamu ci gaba da bibiyar abubuwan da ke faruwa a zaben Najeriya da ke gudana. Za kuma iya ziyarta shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Baba Yakubu Kiddita na gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau zanga-zanga Mr. Fili Hashin Gumal da ke cewa sai an jima da dare. Assalamu alaikum.
La meilleure musique et les dernières nouvelles.